Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala nabiyyina. Yawa sababi na uku cikin asbabul illa yace at-tawaqqi kiyayewa wal ihtiyad da yin ihtiyadi wal ihtiraz da kiyayewa dai duka kusan duka kalmatu ne masu ma'ana sosan ɗaya ne. Urifa an ba'dul a'imma rahimahumullahu ta'ala shiddat at-tawaqqi wal ihtiraz fi ar-riwaya. An san wasu daga cikin magabata na hadisi da tsananin kiyayewa da kuma kiyayewa cikin ruwaya. Fa iza ma shakka fi shay'in tarakahu, daga yayi shakku cikin wani abu kawai sai ya bar shi, kamar Malik Allah mushirama, daga yayi shakku cikin hadisi kawai gaba ɗaya yake barin shi. Fa in shakka fi rafa'il hadisi wa qafahu, idan yayi shakku cikin cewa wannan hadisin marfu'i ne, yana shakku kawai sai ya bar shi a matsayin mawquf. Dan mawquf da marfu daraja ce ta sama da ta ƙasa. In ya kasance kayi shakku akan rafa'i sai ka bar shi bina'an alal aqal. Bina'an alal aqal. Sai ayi bina'i akan karancin abun shine abun ga waqafin. Wa in shakka fi wasalihi arsalahu, wa hakaza, in yayi shakku cikin wasalikin shi sai yayi irsalin shi kawai, kenan shi ma irin wancan ne, martaba ta sama da ta ƙasa. Daga yayi shakku kawai sai ya bar shi a martaba ta ƙasa, yin yadda muka sani a cikin sallah, wanda yayi shakku yayi bina'i akan aqal. Wa rubbama kana haza shakku marjuhan, to di yawa zai kasance wannan shakkun shine abin rinjaye su. Wa zannul galibu rafa'ul hadisi wa salu, ya zama na zato mafi rinjaye shine cewa hadisin marfu'i ne ko kuma mausuli. Walakin haza sana haula, kenan kaga wannan dan saboda kiyayewa sai ta jayo a samu illa, dan shi ya kawo shi a wannan wanda yake mursal ko kuma ya kawo shi a mawquf, wani kuma sai kawo shi a matsayin yadda yake, kenan nan gurin sai a samu sababin illa ta shiga. Yace wa aksaruhum haula allazina zikira bihaza, wa aksaruhum min ahli al-basra, mafi yawaicin su daga cikin malaman basra, kamar misali Muhammad ibn Sirin da Ayyub as-Sakhtiyani da Abdullah ibn Awun da Hammad ibn Zaid. Kala Daraquddini, Daraquddini yake cewa cikin ilal kenan. Waƙar ta ƙaddama ƙaunina fi annabin sirina min tawqihi wa tawarruhi, maganan mu ta gabata cewa ibn sirina akan kiyayewar shi da tsantsanin shi, taratan yusarrihu bil rafi, wani lokaci sai ya bayyana kyarar da cewa hadisi marfu'i ne, wa taratan yumi, wani lokaci sai ya nuni kawai wanda mai hankali zai gane, wa taratan ya tawaqqaf, wani lokaci sai ya tawaqqufi ya yanke hukunci. Ala hasbi nashadihi fil hal, akan hasabin nishadin shi a cikin halin da yake ciki. Wa zakara hadisan ukhtilif fi raf'i wa waqfi, ya ambaci wani hadisan da an yi sabani cikin marfu'i ne ko mawquf ne, summa qala, sannan sai yace wa raf'uhu sahihun, a dauke shi a marfu'i sahihi ne. Yace wa qad araftu adat ibn sirin, ka riga ka san kuma al'ada ta ibn sirin, annahu rubbama tawaqqafa an raf'u al hadis tawqiyan, so di yawa zai tawaqqufi game da rafa'in wani hadisi dan kiyayewa. Wa qala aidan, kuma yake cewa dai wa raf'uhu sahih, rafa'in wannan hadisin sahihi ne. Li'anna ibn sirin kana shadidat tawqi fi rafi'il hadis, ibn sirin mai tsananin kiyayewa ne wajen rafa'in hadisi, dan jingina ma annabi abinda ba shi ba, kaka je ka shiga wannan wanda yin mu ne ya hada magana daga gare ni, ba ita tabbata ba, to ya zamu mazaunin shi a cikin gida wata cikin wuta. Wa qala fi mawdu'in akhar, fa rafa'uhu sahih, a wani hadisin a wani guri da bane ce rafa'in shi sahihi ne, wa man waqafahu faqad asaba, kuma duk wanda ya kawo shi a mawqufi shi ma ya samu daidai. Li anna ibn sirin kana yaf'alu misl hadha, ibn sirin yana aikata irin haka, yarfa'u marra wa yuqifu ukhra, wani lokaci ya kawo shi marfu'i, wani lokaci ya kawo shi abin nan a matsayin mawquf. Kaga nan ma mutun yana iya daukan bahasi tun daga shi da yawa. Da nan ma kaga wajen guri uku ya kawo na ilal a cikin ilal inda Daraquddini ya hada. Ya gana mawdu'in bahasi mutum yana iya daukan ma wa qafahu ibn sirin fi shakk min khilali abun nan ilal Daraquddini, abinda ibn sirin ya kawo shi marfu'i ne amma ya waqafa shi dan saboda shakku. Ga su kaga alamun cewa za a same su da yawa a cikin. Wa qala ibn Rajab, ibn Rajab yake cewa wa laysa waqfu hadha alhadith mimma yadurru, yace wannan waqafin wannan hadisin ba abin da zai cutar bane. Fa inna ibn sirin, dan saboda ibn sirin kana yaqifu alahadith kaseeran wala yarfa'uha, yana kawo hadisai mawqufai so diyawa bai ya dauka kasu, wannan su kulluhum yukhalifuna huwa yarfa'unaha, mutane so diyawa wasu malaman hadisi suna saba mishi su kawo shi matsayin marfu'i kaga haka cikin wannan sharhi to ilal tirmizi na ibn rajab imam aka dauki wannan darasin aka ce abun gakin shi sai zan jarraba shi ma ga in yana da mawdu'at hadisi da dama sai abun gakin shi yace wa fi as'ilatil maruzi imam ahmad cikin as'ila ta imam al-maruzi da yamma imam ahmad yake cewa sa'altu huna tambaye shi an hisham ibn hasan gami da hisham ibn hasan fa qala ayuba ibn auna ahabu ilayya su suka hi soyuwa gare ni wa hasana amr hisham ya hasana lamarin hisham wa qala yake cewa qadrawa ahadisa rafa'aha auqafuha ya daukaka wasu hadisan da sun malamai sun kawo su matsayin mauqu wa qad kana mazhabuhum ya kasance mazhabun su an yukasiru bil hadisi wuke fa cewa su takaita hadisi baza su kawo shi akan matsayin mauqufi ba dar gudini da yake cewa kana ibn aun rubbama wa qafal marfu ibn aun so di yawa yake waqafa marfu'i wa qala yaqub ibn shayba yake cewa kai ko matsarin ya ba shi in kaga ka dauki masalan akan kayyade abin da ibn sirin ba a samu adadin hadisi da yawa ba sai ka bude shi ya zama na kawai har ma sauran malaman ga su ibn aun da wannan da ya zana cewa halin su wa qala yaqub ibn shayba wa hammad ibn zaid asbat min ibn salama wa kullu siqa dukkan su siqa ne gaira anna ibn zaid ma'ruhun bi annahu yukasiru fil asanid yana takaitawa an san shi da takaitawa cikin sanadi wa yuqiful marfu jini mahallu shahid yana kawo marfu ya bar shi matsayin mauqif wa kasiru shakki bi tawqi yana yawan shakku saboda kiyaye washi wa kana jalilan ya kasance mai girma ne lamin kullahu kitabun la yarji'u ilay bayyada littafin da yake koma yuhaddisu min hifzihi kenan fa kana ahyanan yazkuru fa yarfa al hadis wani lokaci yana abun nan tunawa sai ambaci hadisi wa ahyanan wani lokaci kuma yahabul hadis yana kwarjin hadisi wala yarfa'uhu bazai ta kawo shi a matsayin marfu'i ba wa min jumlatu man urifa haza daga cikin jumlar wanda aka sani da wannan walaysa min al-basiriyin bai cikin malaman basara al-imam malik imam malik ya qulu daraqudin yana cewa wa min adati malik irsalul ahadis wa iskadu rajulin na daga al'adan malik irsalul ahadis kawo irsalin hadisai da kuma sarayar da mutum a ciki kaga nan gurin yabo ne amma wanda bai fahimta ba zai dauke shi a matsayin suka dan inda ba dan kiyayewa bane yayi shi aibu ne to amma nan gurin kamar yadda ake magana ce a cikin babe na ilal inda a babe ne na hadisi yin wannan abun aibu ne to amma nan gurin da yake ana magana ne ta ilal an san da wani yare ake magana an san me yake me ake nihi da zancan shine cewa idan yayi shakku ne akan martaba ta sama ko martaba ta ƙasa sai ya bina an alal aqal ya bar shi a ta ƙasa
na'am
ya kare sai sai na gaba kenan a fuzul hadisi na zakara ta
al'amma shi yasa marasin suka yawa cikin mawaqo
yana kawo mursalai da dama sai ibn abdulbar da suna da rasa su da su wannan muntaka su al-imam al-baji ne muntaka
na'am
ta wani hadisi na da ta yawa misali na namuza jireka na gaba laqad kana fil umam nasu muhaddasun hakika ya kasance cikin al'ummomin da suka kasance gabanin ku akwai mutane wanda suke masu ba da labarin abin da zai abku kine muhaddasun fa in yaku fi ummati ahadun fa innahu umar in ya kasance a al'ummata akwai wannan to kawo umar ne dara qudni Allah mashi rahama yace wa akhrajal bukhari ya huddo hadisi daga yahya ibn qaz'a daga al-waisi daga ibrahim ibn sa'ad daga baban shi daga abi salma daga abi huraira daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace kana fil hayfa da hadisin zuwa karshe qalar bukhari yace wa zada zakariya an sa'ad an abi salma an abi huraira min ghairi an yakunu anbiya da karin cewa duk da mutum masu bada abin da zai faru gaban ba annabawa bane da wannan karin yace wa qalata ba ahuma Sulaiman al-Hashimi ya musu mutaba'a da Abu Marwan al-Usmani sai kuma Ibn Wahab ya saba musu ya rawaito shi daga Ibrahim ibn Sa'ad daga baban shi daga Abi Salma daga Aisha Allah radda ita yace Muslim ya huddo daga Ibn Wahab wannan hadisin ba tare da wani shi ba daga Ibrahim haka Ibn al-Hadi ya rawaito shi da Yaqub da Sa'ad ibn Ibrahim ɗiyan Ibrahim dukansu wa Abu Salih Katib al-Lays da Abu Salih Katib al-Lays marubucin Lays Lays ibn Sa'ad ina da magabata yake ce ma Katib fulan marubucin shi ne kawai wanda shi yake mishi rubuce na ilimi wa gairuhum an Ibrahim ibn Sa'ad an abihi an abi salama yake cewa balagani labari ya zo mini anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala yana cewa wa kala zakariya ke ne kawo hadisin wancan da ya gabata daga Sa'ad daga abi salama daga abi huraira alqamatul bukhari yace muhammad ibn ajlan daga Sa'ad daga abi salama daga aisha wanda muslim ya huddo shi kina wannan hanya yake ne bukhari ya huddo waka taswirin li hada kama sawara wannan kin na harko hanyar bukhari yahya ibn qaz'a al-uwaisi haka suleiman ibn abu marwan suka rawaito ko wansu ya rawaito daga ibrahim ibn sa'ad daga sa'ad daga abi salama daga abi huraira daga annabi sallallahu alaihi wasallam kenan wannan ta harko ta bukhari kenan sai ta muslim kuma ita kuma ibn wahab ko kuma ibn al-harisu dukansu kowa ya rawaito daga ibrahim ibn sa'ad nan da kenan sun yi madarul hadisi ya sashi aisha daga sa'ad daga abi salma daga aisha daga annabi alaihi salatu wassalam to kawo hanyoyin hadisin yadda ya zo kamar hanya uku ce ko hudu ko biyar duka mutum ya azasa a gaban shi ya ga duka wani mutum ne yake maimaituwa a can da can da can gaba ɗaya inda ko ina akwai shi banda sahabi sai ya zamana idan ya gano wannan sai ya gano waye madarul hadisi din in kuma na sahabin ne yake bukata shi ma yayi haka nan to nan ake samu madarul hadisi sai hanya ta uku Ibn al-Had da Yaqub da Sa'ad da Abu Salih da wasun suka rawaito su duka daga Ibrahim ibn Sa'ad daga Sa'ad daga Abi Salama daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan nan daga Ibrahim daga Sa'ad daga Abi Salama daga Abi Huraira nan ma daga Sa'ad daga Abi Salama daga Aisha nan aka samu sabani su wannan hanya Abu Huraira su wannan hanya Aisha amma dai sauran mazajen duka su ne suma nan kuma su kuma wannan hanya ta gaba daga Ibrahim ibn Sa'ad daga Sa'ad daga Abi Salama daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga nan an sara yadda Aisha an sara yadda Abi Huraira babu sahabin anan ba an bace shi ba sai nan kurun kuma hanya ta hudu Bukhari ne cikin tarihi ne kenan Zakariya daga Sa'ad daga Abi Salama daga Abi Huraira daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ma a ziyaratin tare da karin cewa min gairi an yi kunu an biya kenan wannan hanya ita ta zo da wannan karin wadda take kama da ta Sa'ad daga Abi Salama daga Abi Huraira take kama da wannan daidai ma take da ita daidai da karin a cikin matan hanya ta biyar Muhammad ibn Ajlan daga Sa'ad daga Abi Salama daga Aisha daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta hanya ta shidda Ibn Sa'ad Ibn Abi Atiq daga Aisha daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sharhi yace madaru hazal hadith kama huwa wadihun bi istisna'i tariq raqam sadis madar in hadisin wannan ba tare da an istisna'i ba banda hanya ta shidda ita ce ta kade ta huta Muhammad ibn Ajlan tazu dukkan su daga Sa'ad ne daga Abi Salama summa haddasa ikhtilafun ba'da Abi Salama sannan sabani yayyu aka samu sabani bayan Abi Salma daga bayan shi sai kuma wani ya rawaito daga wani wani daga wani wani daga Aisha wani daga Abi Huraira wani daga wannan sahabi ba farawan an Abi Salma an Abi Huraira an annabi aka rawaito shi daga Abi Salma daga Abi Huraira daga Annabi sallallahu alaihi wasallam na gaba daga Abi Salma daga Aisha daga Annabi sallallahu alaihi wasallam na gaba daga Abi Salma daga Annabi sallallahu alaihi wasallam babu alamatul istifham kenan kaga an yi sagadin sahabi yace fa yumkinuna an iru taqriba ala hazan nahw muna iya maimaita kusanto da dariqokin kamar haka na harko ha dariqa ta harful a jama'atun an jama'a da dama daga Ibrahim daga Zakariya da kuma Ibn Wahab da Ibrahim da Ibn al-Had da Ibn Ajlan jama'a da dama daga Ibrahim duka suka rawaito daga Sa'ad daga Abi Salama daga Abi Huraira daga Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Aisha daga Annabi sallallahu alaihi wasallam haka sare yadda sahabi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa yumkinuna aidan yana yi mai uwa kuma annu lafisal khilaf mun takaice sabanin daga Ibrahim kamar yadda zai zo haka jama'atu ne jama'a da dama suka rawaito daga dai shi Ibrahim ibn Sa'ad daga Sa'ad daga Abi Salama daga Abi Huraira daga Annabi sallallahu alaihi wasallam nan kuma ta biyu Yahya al-Uwaisi da Suleiman Abu Marwan daga jama'a da dama daga Ibrahim ibn Sa'ad shi ma har zuwa karshen hanyar ta zanan nan su ma Ibn al-Had da Yaqub da Sa'ad da Abu Salih da wasun su da jama'a da dama su ma suka rawaito shi daga wannan hanyar zawwa zuwa ga inda aka sarayar daga wannan aka sarayar da sahabi aka je zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa bin nisbah lil awjih lil jam'i yana da sauran ba na lokacin sa ko lokacin faruwa ne yawa yace fa bin nisbah lil awjih lil jam'i bayana ma sabaka bin nisbah lil wajhi a abin da ya danganci awjih lil jam'i huskokin hadawa ta huska ta farko ta harful a yumkin an yuqala tana yiwa mace min babu jam'i baina ruwa ta hanyar hada tsakanin ruwayoyin cewa Abba Salma yana da malamai guda biyu ya rawaito hadisin wani lokaci daga Abi Huraira wani lokaci daga Aisha kenan hanya guda biyu amma huskar da aka rawaito shi a matsayin balag ita ce huska ta uku sai a bada amsa cewa manza da Abu Huraira au Aisha ma ahu ziyarata sika wanda ya kara Abu Huraira ko Aisha yana da ziyada ce ta sika ziyada sika kuma kabula ce a wajen malamai da dama yace wallazi yu'ayidu ma zikira abinda ke karfafa abinda aka ambata cewa hadisin an rawaito shi daga Abi Huraira daga Aisha dukkan su cewa Ibn Ajlan kamar yadda yake huska ta biyar yayi mutaba'a ga Ibrahim akan zakara Aisha ga abinda al-zikira Aisha wanda an ambaci Aisha a ciki haka nan fal hadisi ma'ruf hadisin sananne ne daga Aisha ta hanyar Ibn Abi Atiq daga gare ta dai kamar yadda yake cikin hanya ta shidda abinda ke karfafa wannan zikira Abi Huraira zikira fihi Abu Huraira an ambaci Abu Huraira cewa Zakariya cikin hanya ta hudu yayi mutaba'a ga Ibrahim daga ala zikir Abi Huraira akan an ambaci Abi Huraira yace fa dalla zalika ala anna tariqu mahfuz aka yayi nuni akan cewa hanyar wannan mahfuza ce ba shaza bace daga Abi Huraira da Aisha kenan ta tabbata amma lazi yu'ayidu raqam salis amma wanda ke karfafa hanya ta uku hanya ta uku ya karfafa ta huwa tariqul ladhi saqada minhu hanya da aka sarayar da Abu Huraira da Aisha fa huwa anna ruwatu an Ibrahim shine cewa marwayta daga Ibrahim daga cikin shi wanda akwai Yaqub cikin su akwai Yaqub da Sa'ad ɗiyan Ibrahim su duka wa abna'ur rajul fil ada wal galib yakununa a'lamu bi abihim galibi zaka gani wanda sai kasance ɗiyan mutum sun kowa sanin baban su game da wani fa hadha allazi yuqawwi tariqul ladhi fiya balag to wannan ke karfafa tariqar da ta zama na balag aka kawo shi ani allati saqada minha Abu Huraira wa Aisha ina nihin hanyar da aka sarayar da Abu Huraira da Aisha abinda ke karfafa wannan kasratu ruwatu an Ibrahim yawan marawaita daga Ibrahim akan wannan yana nihin shine an sarayar da Abi Huraira da Aisha cikin sanadin summa inna ruwatu ala Ibrahim sannan marawaita daga Ibrahim akan wannan sun rawaito shi akan min nahiyat tawsiquhum aw sukta huskar wasaqawa sun yi tawsiqi fa kasaratu ruwati yawan marawaita wa kaunuhum aw sukar kasancewar sun yi inganci wa kaunu ba'dhum abna'ur rawi da kasancewar wasun su diyan marawaicin ne ma yu'ayidu ruwayatul mursala yana karfafa ruwaya ta mursala ita kanta wannan wanda aka sarayar da sahabu yana wannan abubuwa uku masu ƙarhi ne yawan marawaita da kasancewar su sun yi inganci game da wanda suka kawo shi a matsayin da ambatan sahabi da kuma kasancewar ɗiyan shi ne ma wasu a arafu bi hali su suke karfafar da cewa ruwayan mursala ta yi ƙarhi wa ma zikira min wujuhi qabla zalika to ayyidu ruwayal muttasila amma abinda aka ambata na gahin wannan kinnanan wajen su kuma suna karfafa ruwaya ta muttasila sawa'un bi isbati Aisha duk ɗaya ne a tabbatar da Aisha ko a tabbatar da Abi Huraira kenan nan gurin nuni ne akan cewa ita ma wannan ta mursala in ta tabbata amma ta hi wa'ancan inganci saboda wannan dalilan guda uku duk da ana zancan ba zancan a yadda wata bace a bar wata dukkan su ana suna nan amma ana maganar wadda ta yi ƙarhi fa yumkin hina izin an yi kalu tana yiwa a nan a ce innal hadisa sahihun min hadhihi al-awjuh, cewa hadisin sahihi ne ta wannan huskokin jami'an gabaki daya. Walaysa ma'ana sahihun anna annana sahihu isnadu riwayal mursala, ba muna nihin ba cewa sahihi ne cewa muna ingantar da ruwaya mursala, walakinna nusahihu al-isnadu ila man arsalahu, muna ingantar da hanyar zuwa ga wanda wannan kinshi. Nan saboda nan gurin shine wanda zaka ji a loka a cikin ko ka gani suna cewa wal mursalu asah ko wal mawqufu asah, duk da an san cewa mursal yana daga cikin nau'i na mai rauni, kuma mutum sai ya mamaki ya aka ce kuma asah ya mahi inganci, to ana nihin hanyar isnadin ake magana cewa sun san da ifi ne, amma hanyar da aka bi tun daga wani da wani da wani da wani har zuwa wanda yayi irsalin ta inganta mai kyau ce illa iyaka, kuma daga gare shi abin da ya gabe kawo shi a matsayin mursal. Ni ka ga tarinin ta'alikin magana da nayi ce mai wanda zace asahu wa innal mursala asahu falaysa hu min qawlihim annal mursal, ba suna nihin ba cewa hadisi mursal ya yi inganci game da kan ba istilahat kin sabo mutun ya sani sai ya shiga cikin rudu da samu iskalin abinda ba ma mushkil bane.